A taron manema labaran da suka kira a yammacin jiya Talata a ofishin Model Lumana da ke unguwar Zabarkana ta birnin Yamai, shugabannin kwamitin kolin madigar jam'iyyar hamayya ta tsohon Firaminista Ahmad Ahmadu sun sanar da yanke shawarar baiwa ɗan takarar jam'iyyar LDL canji Alhaji Muhammad Usman goyon baya a zaben shugaban ƙasa na ranar 27 ga watan Disamba. Saboda haka suka buƙaci 'ya'yan Lumana Afirka su bashi ƙurƙunsu a ranar Lahadin da ke tafe. Mamman Sani Malam Muhammad shine babban magatakardan wannan jam'iyya.
Duk inda dan Lumana yake, duk inda masoyin Lumana yake, duk wanda son demokratiya, duk mai son ƙasar Niger ta kwanta ta tashi lafiya, mun hiddo sanarwa mun ce in lokacin zaɓe ya zo 27 ga watan Disamba, su je hama President Muhammad Usman, kandidatin LDL canji.
Da yake bayyana matsayinsa a game da wannan mataki, tsohon shugaban kasar ta Niger ya yi farin ciki da samun goyon bayan mutanen da ya kira abokan tafiya na shekara da shekaru.
Na yi murna kwarai da gaske, kuma ina musu godiya da wannan mataki da suka ɗauka na kawo mini goyon baya. Allah ya bar mu tare, Allah ya ƙara haɗa kanunmu, kuma Allah ya ba mu sa'a. Na tabbata da wannan goyon baya da shi jagoran Lumana shugaba Hamma Ahmadu da kuma majalisar ta koli ta Lumana ta ƙasa da kuma dukkan sauran magoyan bayan Lumana, lallai sun yi dogon nazari kuma suka yanke hukunci cewa ni ɗin nan ni na dace a yanzu wato da jagorancin kawo canji a ƙasar wannan. Na ɗaya mun saba aiki tare da su, in ba ku manta ba shekarun baya da suka wuce da mu da su da muka haɗa gwiwa, kun gani ƙasar wannan ta zama lafiya kuma ta samu bunƙasa.
Dama dai a washegarin bayyanar matakin da ya hana masa shiga zaɓe, Hamma Ahmadu ya sanar da cewa ya rungumi ƙaddara, amma kuma ya kira magoya bayan jam'iyyar ta Model Lumana su kwana da shirin halartar runhunan zaɓe domin kaɗawa ɗan takarar da ya cika sharuɗan da shi da muƙarrabansa suka gindaya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.